الشيطان الرجيم بسم الله رسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna yammaci na 22 ga watan safar hijirar annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama daga Makka zuwa Madina 1448 daidai da 6 ga watan 8 miladiya ta 2026 kamar yanda muka saba haduwa a wannan masallaci mai albarka Masjid al-Bukhari dake cikin wannan unguwa ta tudu malishi a cikin birnin Kano domin ci gaba da karatu a cikin littafin Mukhtasaru Zadil Ma'ad littafi ne na babban malami Ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wanda kuma Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab ya takaita shi a cikin mujalladi guda kuma wannan shine darasin mu na 102 a cikin wannan littafi muna nan dai akan wato darussa daga wato kissar Hudaybiya kamar yanda muka ji Hudaybiya wani sulhu ne wanda aka yi shi tsakanin Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama da Quraishawa lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam da shi da tawaga mai yawa suka taho garin Makka da niyyar yin umra inda su kuma Quraishawa suka fahimci sabanin haka suke ganin kamar ko Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ne da niyyar yakar su inda Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ta kokarin sanar da su cewa ba yaki ne kawo shi ba ibada ce ta kawo shi da kuma girmama dakin Allah mai alfarba sun aiko mutane daban-daban waɗanda za a tattauna da Annabi sallallahu alaihi wasallam dan aji manufar zuwan sa kuma dukkanin wakilan sukan gamsu da cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam fa ba da niyyar yaki ya zo ba ya zo ne dan wata muhimmiyar ibada ta umara yayi kuma ya koma daga ƙarshe dai aka samar da sharuɗa tsakanin Annabi sallallahu alaihi wasallam da Quraishawa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amince da waɗannan sharuɗa duk da cewa wasu daga cikin sharuɗan ba su yi wa sahabbai dadi ba amma Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya san abinda ba su sani ba yana da hange fiye da irin hangen su yana da tunani da ya dara tunanin su cikin sharuɗan akwai soke yaki tsakanin Quraishawa da Annabi sallallahu alaihi wasallam tsawon shekara 10 daga cikin sharuɗan shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ba za su bar shi shiga cikin garin Makka da niyyar umra ba zai koma Madina ne sai shekara mai zuwa ya dawo daga cikin sharuɗan akwai wato in ya tashi shigowa ba za su yarda ya shigo da makamai ba in banda makami irin wanda aka saba ratayawa ga wanda suke haya akan dawakai makaman shi ma kamar takobi ne kuma shi ma ya zamto ba a zara ba yana cikin kube sannan cikin sharuɗan duk wanda ya zo musu daga cikin bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi ridda ya koma bangaren su ba za su dawo Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ba amma kuma cikin su mutanen su duk wanda ya kubuto daga hannun su ko kuma ya bar wurin su ya zo da niyyar musulunta wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam Annabi zai mai musu da shi to kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam kusan waɗannan sharuɗa din ya yadda da su bisa ga ainihin wato wani ilimi da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya samu da su sahabbai ba su da shi wanda za mu ji din malam zai ta fito mana da waɗannan hikimomin da waɗannan darussa din a cikin sulhu Hudaybiya din ne kuma aka saukar da hukuncin fidiya ga mutumin da ya samu larura a kansa, wanda wannan larura za ta bayu zuwa ga sai an yi aski, kuma ba daidai lokacin da ake yin aski ba, domin kan mutum ya tafi wajen aikin Hajji da Umara ana yin aski ko sai sai, to akwai daidai gabar da ake yin askin ko kuma ai sai sai, to in ba lokacin ne ba an hana mutum ya taba gashin kansa ko gashin jikinsa, to amma in akwai larura kamar kuraje sun fito wa mutum ko kuma mutum ya ji rauni akan an ce dole sai an aske wani bangare na kan an masa dinki, to kaga wannan dole ba za a yi dinki ba a cikin gashi, dole sai an aske gurin dan a ga filin gurin a ga girman fadin wato raunin dan a ga yanda za a yi a dinke shi, to wannan aski da za a yi a aske gashin dan yin wannan dinki ko aske kan da za a yi saboda kuraje da suka feso a kan dan ana son su dinga shan iska su warke da wuri ko kwarkwata ko wani mai kama da haka, to wannan kuma wato kafin yin hakan ko bayan an yi hakan kuma sai mutum ya yi fidiya, fidiyan nan min siyamin aw sadaqatin aw nusuk, ma'ana ko dai mutum ya yi azumin kwana goma guda uku a can guda bakwai in ya koma garinsu, ko kuma mutum ya bada sadaka wa miskinai guda shida, ko kuma mutum ya yi hadaya ya yi fidiya ta hanyar yanka dabba. To wannan hukunci ya faru ne farko ko asalinsa game da wani sahabi na Annabi sallallahu alaihi wasallam Ka'ab bin Ujra, wanda hadithin sa hadithi ne wanda yake mai tsawo, Imam al-Bukhari a cikin Muhsar ya kawo shi, Imam Muslim cikin Hajji ya kawo shi, da kuma abin da ya faru ga wannan sahabi har Annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi izinin ya aski amma kuma ya fidiya. A cikin dai wannan mas'ala ta Hudaybiya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya addu'a ga waɗanda a aikin Hajji suka aske gashin su gaba ɗaya, sau uku ya kuma yi addu'a sau ɗaya ga wanda yayi saisaye bai yadda ya aske kansa gaba ɗaya ba. Sannan a wannan Annabi sallallahu alaihi wasallam ya dinga soke raƙumi a madadin mutum goma, saniya guda ɗaya ko sa ɗaya a madadin mutum bakwai. Kuma kamar yadda dai muka karanta a cikin wannan cikin darussan da muka samu, shine Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kyautar da raƙumin Abi Jahil, kuma ya yi hakan ne don ya fusata mushrikai, domin lokacin da aka yi yakin Badar cikin abin da aka samu na dukiyar Abu Jahal har da dokin da ya je a kai ya zama ganima. A cikin dai wannan kissa ta Hudaybiya aka saukar da inna fatahna laka fathan mubina, suratul Fatih kenan, lokacin da Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya dawo garin Madina an samu dandazan mata masu imani sun biyo Annabi sallallahu alaihi wasallam. To kuma ga ka'idar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tsakaninsa da Qurayshawa na cewa duk wanda ya dawo wajensa cikin su zai mayar musu. To ga kuma tawagar mata mu'minai sun yo gudun hijira sun dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam. Kaga in za a cika waccan yarjejeniya Annabi zai mayar da waɗannan matan ne zuwa Qurayshawa. To amma Allah madaukakin sarki sai ya hana Annabi sallallahu alaihi wasallam mayar da waɗannan mata su koma can. An ce wannan naskul lishard fi nisa, kamar sharadin hadda mata a cikin wancan sharadin an soke shi, ma'ana an soke sharadin shigar mata cikin waɗanda in suka dawo wajen Annabi sallallahu alaihi wasallam da niyyar gudun hijira Annabi zai mai da su. Sannan daga ciki akwai fiqhu na wato yin umarar Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin watannin aikin Hajji, domin harama da umara ana yin sa ne daga miƙati, kuma yin harama daga miƙati shi yafi falala, kamar yanda harama da aikin Hajji shi ma a ɗauko harama daga miƙati, wanda muna da miƙatin Zulhulaifa, muna da miƙatin Juhufa, akwai miƙatin Yalamlam, akwai miƙatin Zatu Irkin, akwai ainihin wato abin nan miƙatin abin nan Karnul Manazil, masha Allah, Karnul Manazil, da aka kaga waɗannan su ne mawaƙit da ake da su, duk wanda zai taho zai ɗauki haramar umara ko aikin Hajji to zai ɗauko harama ne daga waɗannan miƙatan, to tunda sai ya zo miƙatan sannan zai wuto ya taho ainihin wato harami, amma duk wanda shi kuma yana sai an wuto harami a nan masaukin sa yake, ta yanda in zai dauki harama to in aka ce sai ya koma miƙaci to sai ya koma da baya, to su kuma wayannan za su dauki harama ne daga inda suke ba sai sun koma baya din ba, kamar yanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisi. Akwai hadithin man aharama bi umratin min baitil maqdis gufira lahu, wannan hadithin bai tabbata ba, hadithi ne wanda bai tabbata ba. Daga ciki akwai koro dabbar hadaya, wannan sunna ce, fil umratil mufrada wa anna ish'ar al hadith sunnatun la mutla. Sannan alama da ake yi wa dabbar hadaya a yanka ta a mata wata alama wata shaida, wannan ba zai zama cutarwa ko kuma musula ba ga ita dabbar hadaya. To wannan kusan duk abubuwa ne waɗanda mun tattauna su a darasin da ya gabata. Qala al muallif rahimahullahu ta'ala, wa minha jawazu sabi zarari al mushrikin al munfaridin an ar rijal qabla al qital. Malai ke cewa daga cikin abinda kissar Hudaybiya take koyar da mu, akwai halaccin riba ce ƴaƴan mushrikai waɗanda suka ware kansu can daban anin rijal daga musulmi qabla al-qital kafin a fara yaki, ya halatta a gane ko in aka sami ƴaƴan mushrikai waɗanda kafin a fara yaki aka ga su kaɗai ne sun ware kansu da su da iyayensu, to ana iya zuwa a kai musu farmaki a kama tunda sun riga sun ware kansu inda lokacin suna haɗe ne da musulmi ko kuma an riga, to kaga a wannan lokacin dole ba za a samu damar ware suwaye ƴaƴansu suwaye ba ƴaƴansu ba wajen ribace su. Amma yanzu sai aka samu da su da mutanansu sun ware ga yaransu da matansu sun kebe guri guda, to wannan abin da ya faru a kissar Hudaybiya yana nuna halaccin sabi zararin mushrikina ana iya kama fursunonin yakin mushrikai al-munfaridina waɗanda suka ware kansu anin rijali daga sauran mutane qabla al-qital tun kafin a fara yaki. Wa minha daga cikin abin da kissar Hudaybiya take koyar da mu, raddul kalamil batil, ana iya yin raddi ga wata magana da bata dace ba, walau nusiba ila ghairi mukallafin, koda ko maganar an danganta ta ne zuwa ga wani abu wanda babu takalifanci a kansa. Ma'ana za a iya yin difa'i, za a iya kariya, za a iya yin raddi in an faɗi wata magana da bata kamata ba ko bata dace ba koda akan wani abu ne wanda ba mukallafi ba. Zai baka misali, fa innahum, domin hakika su lamma qalu, lokacin da suka dinga cewa khala'atil qaswa, qaswa utayi taurin kai, qaswa uta bujire yau, qaswa utaki tabi abin taki tafiya, shine ma'ana khala'atil qaswa, ko kace qaswa wato taguwa ce, dabbobin Annabi sallallahu alaihi wasallam suna da suna, kaga kamar yanda muka karanta anan yana da jaki sunansa Ufair, yana da alfadara sunan alfadarinsa Duldul, sannan kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam yana da taguwa sunanta Qaswa. To ita wannan Qaswa din taguwa ce wadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana hawanta, to da aka zo wani lokaci kawai da aka zo sulhu Hudaybiya sai ta ki tafiya, to shine sai aka fara maganganu cewa khala'atil Qaswa, yau ita ma Qaswa ta bujire, yau Qaswa ita ma ta nuna taurin kai, ta ki tafiya. Radda alaihim, kaga dabba ce aka jingina mata wata magana da ba haka take ba, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya mai musu da raddi. To in har za a yi raddi akan wanda yake dabba, to kaga min babu aula in mutun ya faɗo wata magana da bata dace ba akan wani ai masa raddi. Na fata an gane. Kaga wa qala, sai manzo Allah ce ma khala'at wa ma dhaka laha bi khuluqin, manzo Allah ce bata ki ba Qaswa bata yi taurin kai ba, Qaswa bata bujire ba, wa ma dhaka bi khuluqin kuma ba halinta bane, Qaswa ba dabi'arta bace mu hauta muni ina kanta ta bujire ta ki ba halinta bane. Wa Annabi yake karewa taguwa sallallahu alaihi wasallam, saboda an jingina mata an ce yau ta ki, yau ita ma ta yi tawaye ta ki wa annabi biyayya annabi ya ce a'a kakku faɗi abin da ba halinta ba yace kaswa u ba bujirewa ce ba kaswa u ba ta waye ce ba baki ta yi ba ba ta wurin kai ta nuna ba wa ma zaka bi khulqin ai wannan ma taurarewa da bujirewa ba halinta bane a ƙarshen hadisin ƙarshen magana sai annabi ya ce walakin habasaha habisul fil manzala ce sai dai wanda ya tsare giwa daga cikin ashabul fil shine ya tsare ta ma'ana ubangiji ta'ala ne ya kaddara mata tsayawa nan inda take katta motsa kaman yanda lokacin da Abraha ya taho da rundunarsa zai rushe ɗakin Ka'aba wannan babbar giwa da ake kira Mahmud ita ma ta tsaya aka buga aka daka aka kada aka raya cikin motsi me yasa take motsawa habasa ha habis mai tsarewa ya tsare ta shine Allah amma aka ce in aka juyar da ita ta kallo ta nahiya da ba Ka'aba ba sai ta ci gaba da tafiya amma da an karkato da ita aka ce Ka'aba ake so ta haro dan a rushe Ka'aba sai ta ki tafiya to sai manzo Allah ya ce taguwan nan da kuka ga ta tsaya ta ki motsawa ta ki tafiya ba bujirewa ce ba ai bujirewa ma ba halinta bane habasa ha habisul fil wanda ya tsare giwon nan ta ashabul fil shine ya tsare ta wannan hadisi Imam al-Bukhari ya ruwaito shi a cikin ash-shurut hadisi na 2731 da 2732 hadisin al-Miswar bin Makhrama wa Marwan ibn al-Hakam radiyallahu anhuma wa min hastihi babul halib a cikin kissar Hudaybiya mun fahimci an so yin rantsuwa akwai mustahabbancin yin rantsuwa alal khabari dini akan wani labari na addini alladhi yuridu taqidahu wanda shi mai rantsuwar yake nufin ya karfafi wannan abun wata mas'ala ce ta addini saboda ya karfafe ta ya nuna tabbas ne babu kokonto akan ta mutum zai iya rantsuwa akai ya ce wallahi abu kaza haka yake ko wallahi abu kaza ba haka bane ya halatta yin rantsuwa akan bada labari game da wani abu da ya shafi addini da nufin karfafa wannan zance wa qad hufiza anhu sallallahu alaihi wasallam an kiyaye daga annabi sallallahu alaihi wasallam al-halif ma'ana an kiyaye rantsuwa daga annabi sallallahu alaihi wasallam fi akthara min 80 mawdi'an sama da wurare 80 manzo Allah zai bada fatawa ko zai faɗi wata mas'ala ta addini kuma ya rantse Ibn al-Qayyim yace an ruwaito maganganun da Annabi sallallahu alaihi wasallam wurare daban-daban da Annabi yayin rantsuwa akan su dan tabbatar da wata mas'ala ko karfafa wani zance ya kai wurare sun kai wajen guda 80 wa amarahu Allahu ta'ala bil halif Allah ta'ala ya umarce shi da yayin rantsuwa ala sidqi ma akhbara bihi dan tabbatar da gaskiyar abinda akhbara bihi yake bada labari da shi fi thalathati mawadi'a a wurare guda uku fi Yunus wa Saba wa Taghabun a cikin suratu Saba wa yastanbi'unaka haqqun hu qul i wa rabbi innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin wannan rantsuwa ce qul i wa rabbi kaga nan Allah madaukakin sarki ya umarce annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rantsuwa wa yastanbi'unaka haqqun huwa sai ce qul i wa rabbi yace eh wallahi gaskiya ne wannan littafin annabin Allah gaskiya ne ko alqur'anin nan gaskiya ne na rantsa da ubangiji innahu lahaq wa ma antum bimu'jizin haka cikin suratu Saba qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib qul bala wa rabbi la ta'tiyannakum alimul ghaib la ya'dhubu anhu mithqalu dharra an gane ko kaga nan ita ma rantsuwa ce Allah ya umarci Annabi sallallahu alaihi wasallam da yayi sai a cikin at-taghabun qul bala wa rabbi la tub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum wa zalika 'ala Allahi yasir wa innan wuraren guda uku Allah ta'ala ne yake umartar Annabi kace wa yastanbi'unaka haqqun hu qul kaga Annabi ne yace qul i wa rabbi kace kana mai rantsuwa haka shi ma nan suratul saba aya ta 37 a aya ta 3 kai suratul 37 nan ma Allah ta'ala yace qul bala wa rabbi qul kace bala wa rabbi latati annakum alimul ghaib kaga nan ma cewa akai annabi ransa haka cikin suratul taghabun aya ta 64 sura ta 64 aya ta 7 nan ma kaga Allah ta'ala sai ce qul bala wa rabbi qul kace bala wa rabbi latati annakum ab qul bala wa rabbi latub'athunna thumma latunabba'unna bima amiltum kaga wa'annan wurare guda uku Allah ta'ala ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam da ya rantsa ma'ana dai kana iya rantsuwa game da abin da ya shafi addini dan ka tabbatar da gaskiyar ko ka karfafa maganar akalla gashi an san gaskiya ka fada sai kuma kai rantsuwa akai kaga wannan ya ƙara wa gaskiyar ƙarfi wannan ya tabbata Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yin haka yayi rantsuwa akan al'amura da suka shafi addini wurare da dama wa minha annal mushrikina wa ahlal fujur idza talabu amran yu'azzimuna bihi hurmatan min hurmatillah ujibu ilayhi daga cikin darasin da muka samu cikin so cikin kissar wato a Hudaybiya annal mushrikina mushrikai wa ahlal fujur da fajirai idza talabu amran idan suka nemi wani al'amari yu'azzimuna bihi hurmatan wanda za su girmama wata alfarma da shi min hurmatillahi daga alfarmomin ubangiji ujibu ilaihi za a amsa musu zuwa ga abinda suka ainihin wato nema an gane ko tunda abinda suka nema ba saban Allah bane kar a ce ai tunda kafirai ne ko sun nema ba za a yi ba yanzu misali Allah ta'ala ce wasulhu khair sulhu alheri ne sai wani abu ya faru sai suka zo da maslahar cewa suna so a yi sulhu kaga ai sulhu wani abu ne wanda yake yana daga cikin abubuwa na addini wanda ake bukata to kar a ce tunda su ne ba za a yi ba kamar yadda zamu ji ya faru haka a cikin sulhu Hudaybiya kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karba to nan ma sai aka ce idan mushrikai ko fajirai suka nemi yin wani al'amari wanda cikin aiwatar da umarnin akwai girmama alfarma cikin alfarmomin Allah ujibu ilaihi kar a kalli fajircin su kar a kalli kafircin su kawai a amsa musu zuwa ga haka wa in muni'u gairuhu koda muni'u gairuhu an hana su wani haka koda sun zo da wani abu wanda ya keta alfarmar Ubangiji an hana su to in suka nemi wanda kuma yana girmama alfarmar Ubangiji to a yadda fa yu'anuna ana iya taimaka musu ala ta'azimi ma fi hurmatillah akan girmama abinda a cikin sa akwai alfarmomin Allah la ala kufrihim ba akan kafircin su ba wa baghihim ba akan zaluncin su ba wa yamna'una ma siwa zalika amma ana iya hana su dukkan abinda ba haka ba famanilta masal mu'awanata ala mahbubil lillahi ta'ala yanzu duk wanda ya nemi a taimaka masa akan yin wani abu wanda Allah yana son wannan abin ujiba ilahi za a amsa masa na fata an gane mutum ne wanda yake ba nagartacce bane amma sai ya nemi a taimake shi akan wani abu wanda a cikin yin wannan abun akwai girmama alfarmar Allah kar a kalli rashin kirkinsa kar a kalli rashin nagartarsa sai a yi wannan abun saboda mu'awana ce alal birri wa taqwa taimakekeniya akan nagarta ko da dan daba ne ko dan abin nan ya zo da wannan ana karba ina fata an gane to shi sai yake cewa manilta masal mu'awanata duk wanda ya nemi taimako alama habubin lillah akan wani abun kauna ga Allah ujiba ila zalika ka'inan mankana za a amsa masa kowane ne shi an gane ko kowane ne shi za a amsa masa saboda abin da yake neman a taimaka masa akai abu ne wanda yake Allah yana son sa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana son wannan abun kauna ne ga Allah abun kauna ne ga Annabi sallallahu alaihi wasallam da haka koda kuwa ba nagartacce bane amma ya nemi a taimake shi akan nagarta za a taimake shi na fata an gane ma lam yatarattab ala zalika almahbub mabghud lillahi a'zamu min matikar wannan abun kauna din bai zamanto akwai kuma wani abun ki a wurin Allah da yafi wannan abun san girma ba wa hadha min adakkil mawadi, wannan yanzu misali in ka kalli sulhu da biya zaka iya fitar da waɗannan darussa. Yanzu kaga suka ce a soke yaki shekara goma, Annabi sallallahu alaihi wasallam ce ya yadda, suka ce duk wanda ya taho cikin musulmi ya dawo wajen su ba su da shi ba, Annabi ya ce ya yadda, amma fa daga musulmi duk wanda ya koma wajen su ba za su da shi ba su kuma, Annabi ya ce ya yadda. To kaga in ka kalli shi kansa dakatar da yaki shekara goma, wannan in ka karanta tarihi tasirin da ya bayar, to kila ko yakin ake ba zai bada wannan tasirin ba. Kaga sun zo da wani abu wanda za a ga abun so ne ga Allah, tunda ba yakin ba ana son sa bane sai ta kama yaki kamawa yake. Kuma da suka ce an dakatar da yaki ya bada dama kowa yana iya yawatawa, kowa yana iya yada manufarsa, ai ba jida ba abu mafi ciwo a ce kowa ya tsaya, shi wanda dama ba akan daidai yake ba so yake kai ka daina magana duk ai shiru. Amma sai aka ce a kowa an bari an ba fada ba fada, kowa ya je ya fada abin da yake da shi, misali to ai ya fa a ce duk gaba dai ku duka da a hana ku. Yanzu kaga aka ce a daina yaki, sai zaman to sahabbai sun samu dama suna da'awa, ba dama ka taba su, akwai yarjejeniya ba yaki, da haka za su shiga duk inda ba sa shiga ma za su shiga. Waɗanda suka boye kansu suka kasa bayyana da musuluncinsu a daidai wannan gabar da sun dinga fito da kansu suna bayyana da kansu, saboda ba dama a taba su, me yasa an ce ba yaki? Wannan yana daga cikin misalin da za ku dauka, shi yasa wale ce wa hadha min adaqqil mawadi, wannan yana daga cikin wurare masu zurfi, wa as'abiha mafiya wahala, wa ashaqqiha mafiya tsanani alan nufus akan zakata. An gane ko? Wannan yana daga cikin abin da yake mai wahala. ولذلك ضاق عنه من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من ضاق, shi yasa zaka ga wannan sulhun da aka yi ya kuntatawa wanda ya kuntatawa cikin sahabbai. Yanzu kamar a ce ga su ga Makka suna Hudaybiya, zamu karanta nan gaba kadan zaka ji Hudaybiyan nan dan ana ganin wani bangare nata ma ya shiga harami, kai ga su ga harami aka ce ba su shiga ba su koma gida. An gane? Yanzu shiga su yi umaran nan ba abinda Allah yake so bane, amma tunda an ce ba za su shiga ba, kuma waɗanda suka ce ba za su shiga nan ba sun fi su ƙarfi, sun fi su tanadi, in suka ce sai sun shiga ta'adin da za a yi ƙarami ne, in suka ce ko za a mutu sai sun shiga, to za ka ga abinda zai faru gara a haƙura da umarar. Ai kaga umarar mahbub lillah, an gane ko? Sannan su shiga a karkashe su, wannan abu ne da Allah yake so. To yanzu kaga in ka kalla abinda suka zo da shi na ku haƙura, shekara mai zuwa za mu rabu da ku, ku shigo ku yi abinda ya kawo ku. Yanzu kam tunda mun dan tsorata kuma muna da shakku akan zuwan ku, muna ganin ba da niyyar umara kuka zo ba, amma yanzu tunda mun gano cikin wasu bayanai kamar ba yakin kuka zo ba, duk da haka ku koma wannan shekara, shekara mai zuwa za mu janye duk kowa zai bakan hanya ku shigo ku zo ku yi aikin ibadar ku. Yanzu kaga sun zo da wani abu wanda yake abin so ga Allah, abin so ne domin sun zo da shi, sannan abinda kuma in aka ce ba a yadda da wannan ba, abinda za a fada to shi kuma abin ki ne ga Allah. To shi ne abin da malai yake faɗa, duk da cewa wannan abin ya zama mai nauyi domin su sahabbai so suka yi ko za a yi nama, za a yayyanka su gida gida a shiga haka, amma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce a mu koma. Duk wanda ya karanta sulhu Hudaybiya ya san abin bai yi wa sahabbai daɗi ba, da yawa daga cikinsu, amma nasarorin da suka biyo bayan yadda da wannan sulhun to sun fi inda an ce ba a yadda da sulhun ba. Shi sa addinin musulunci ba kidahumin addini ba ne, yana auna riba da faduwa. In ya ga ribar da zai ci bata kai hasara da zai wasu ya hakura da ribar. Wannan shine fahimta mai kyau ta addini. Duk wanda ba shi da wannan fahimta to gaskiya bai gane manufofin addinin musulunci ba, yana bukata ya karanta maqasidush shari'a. A ce za a samu riba biyar, za a fadu goma, ya ce a je a fadu goma. Ina fata an gane. To wannan yana daga cikin abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya nuna wa sahabbai a sulhul Hudaybiya. Wa qala Umar ma qala, anan ne Umar ya faɗa abin da ya faɗa, saboda shi ma yana cikin wayanda abin bai masa dadi ba. Wa ajaba as-Siddiq fiha bi jawabin Nabi sallallahu alaihi wasallam, amma kaga Sayyidina Abu Bakar saboda dattijan arziki kenan, shi kuma sai ya amsa da irin jawabin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya amsa. Kaji kai an ce kaza, wai an ce kaza, ko ya ce Annabi ne ya ce haka, eh ya ce shine daidai yayi, sun fice a soke kaza shekara goma, Annabi ya ce ya yadda, eh ba komai kawai shine daidai. Kuma wai kaji wai mu koma ma ga mu fuga abin nan mu koma, wai kan mu shiga, ya ce ba dai Annabi ya faɗa haka ba, ya ce mu koma kawai, Allah ya kai mu shekara mai zuwa. An fahimta ko? Wa hadha yadullu ala annahu afdalu sahaba, wannan sai yake nuna Sayyidina Abubakar shine mafi falalar sahabbai, babu mai daraja cikin sahabbai da yake Sayyidina Abubakar. Kar ka manta duk a wannan tawagar manyan sahabban, duk da kake jin sunayensu duk akwai su a ciki, kuma duk suna cikin wayanda abun duk yayi musu zafi, kansu ya daure, suke ganin kamar an kai matakin da bai karba, bai kamata a karbo wannan kaskancin ba. Ala madha nu'dan dana'a dani'a, wato saboda me za a bamu wannan irin wannan dana'a kaskanci haka, bai kamata, waya kamata a ce ba mu karbo wannan kaskancin ba. Amma Sayyidina Abubakar ya ce duk abin da kuka ji Annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa shine daidai. An gane ko? Shi sa malam sai ke cewa hadha yadullu ala annahu afdalu sahaba, wannan kadai ya isa ya nuna maka Sayyidina Abubakar shine mafi falalar sahabbai. Wa akmaluhum, shine mafi kamalansu. Wa a'rafuhum billahi wa rasulihi wa dinihi, shi yafi kowa gane Allah, yafi kowa sanin Annabi, yafi kowa sanin addini. Wa ashadduhum muwafaqatan lahu, kuma shi yafi kowa tsananin dacewa da addini. Walidhalika lam yas'al Umar illa an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam wa as-siddiq khassa, shi yasa sayyidina Umar da abun ya daure makai bai tambayi kowa ba sai Annabi sallallahu alaihi wasallam, sai sayyidina Abubakar kadai duna sa'irin sahaba, daga nan kawai ya daina tambaya, bai kara tambaya wani cikin sahabbai ba. Shi kan kamsa bai dauki abun ba, kansa yayi abun wannan sulhun da aka yayi wa kansa nauyi, da aka yana son ya ji wani bayani da zai dan warware masa wannan daure kan da ya samu. Ya tambaya Annabi, Annabi ya gaya masa, ya ce ga haka ne daidai. Ya tambayi sayyidina Abubakar, tun daga nan bai kara gaba ba. ومنها ان النبي صلى الله عليه وسلم عدل ذات اليمين الى الحديبيه. daga cikin abin da kissar Hudaybiya ta nuna, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya karkata, ko kace ya sauya hanya, shine adala, ya sauya hanya ذات اليمين, yayi gefan dama الى الحديبيه, zuwa Hudaybiya. قال الشافعي, shi sa a wani hadithi Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa game da wancan gabar ta farko, yace wallazi nafsi biyadi la yasaluni khuttatan yu'azzimuna fiha hurmati la illa a'daitahum, yace na rantse da wanda raina yake hannunsa, ba za su tambaye ni wata yarjejeniya wadda a cikin yarjejeniyar akwai ganin girman Allah a cikin yarjejeniyar ba, face sai na amince. Kaga kat kenan, ba iya wannan ba, yace duk wata yarjejeniya in za su zo min da ita na rantse da wanda raina yake hannunsa, a cikin yarjejeniyar kuma akwai ganin girman Allah, akwai girmama alfarmar Allah, yace wallahi sai nayi musu. Da haka Annabi sallallahu alaihi wasallam ya canza hanya, ya bi bangaren gefen dama ilal Hudaybiya. Qala Shafi'i, Imam Shafi'i yace ba'dhuha min al-hil wa ba'dhuha min al-haram, ita Hudaybiya din nan wani bang, wani yanki nata yana cikin hillu, yana hillu wani yanki kuma yana cikin harami. Ma'ana ita Hudaybiya wani bangaren ta harami ce, wani bangaren nata kuma ya fita daga cikin harami. Inda ba harami ba shine hillu, inda yake cikin haramin kuma wannan shine haram. Warawa Ahmad fi hadhihi al-qissa, Imam Ahmad game da wannan kissa ta Hudaybiya ya ruwaito hadithi annahu kana sallallahu alaihi wasallam yusalli fil haram, cewa a wannan tafiyar manzo Allah yana yin sallah a harami, wa huwa muttaribun fil hilli, alhalin sansanin sa yana hillu. Wannan shike nuna ma tsakanin wato hillu da haramun dan taki ne kadan. Shi yasa ita Hudaybiyar wani tsagi nata yana cikin harami, wani tsagin nata ne kuma ya fita daga harami. Shi yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya tashi yin sallah tunda inda yayi sansanin ba cikin inda yankin haramin bane. Yayi sansani a ina, a gurin da yake ba harami bane, cikin wajen harami yayi sansani, amma in ya tashi yin sallah sai ya shiga bangaren da nan yankin harami ne, saboda ya samu waccan falalar ta duk wanda yayi sallah a cikin harami zai samu falalar ladan sallah 100,000. Da haka inda in ya gama sallah, inda sansanin sa yake hillu ne, in lokacin sallah yayi, in zai sallah sai kuma ya da'ina sai ya sallah cikin haram. Shi sa yake cewa yusalli fil haram wa huwa muttaribun, amma fa karka manta ya sauka ne, yayi sansani ne fil hilli a hillu. Wannan hadithin Imam Ahmad ya fitar da shi a mujalladi na 4 shafi na 327, wa rijaluhu thiqat, wa fihi kaddilalati ala anna al-muda'afata muta'alliqatun bi jami'il haram la yaktasu bil masjid, wa anna qawlahu salatun fi masjidil haram ka qawlihi ta'ala fala yaqrabu al masjidil haram wa qawlihi سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام. وفيه يتي أتكون ونن كسة هديبية كالدلالة كمر يمنون يتي على أكنشوا أن المضاعفة ونن الرقين واللادن ننك لاداد أكي ومتن متعلقة يناد علاقة بجميع الحرم الدك kan harami la yaktasu bil masjid bai ke banci iya masallaci kawai ba, dan ka gane haramin Makka alfarmar da take shi ba karami bace. Da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa salatun fil masjidil haram, yin sallah a masallacin harami yana daidai da sallah 100,000 a wani masallacin da ba shi ba, ba wai sai a cikin ƙwaryar masallacin ba, duk inda yake sunan gurin haram yana da wannan falalar. Kaga kenan dukkan waɗannan masaukan da ke jikin harami da unguwannin da suke cikin yankin haram, duk wannan falalar ta kunshe su. Shi yasa sai malam yake cewa wannan sai ya nuna cewa rubanya ladan nan da aka ce za a yi wa wanda ya salla a masallacin harami yana da alaka da dukkan haramin, ba iya masallacin ba kadai. Da haka ka kaddara yanzu kana zuwa ka tarar masallaci ya cika, harami ya cika, da haka sai dai can wajen harami kai, kai ma hukuncin ka dai da shi. Nan ma wajen farfaje ya cika, har an shiga cikin unguwannin harami, duk anan ka samu dama sahu ya kai haccan kai sallah, yanda wanda yake cikin harami ya samu ladan 100,000 kai ma ka samu, domin cewa akai hukuncin yana magana ne akan duk wanda ya sallah a cikin da'irar harami. Yawancin an ce harami muna kawo masallaci ne, idan an ce haram kawai sai mutum ya dauka masallaci. An gane ko? Akwai wani wasu yankuna waɗanda dukkanin su ana kiran su haram. An fahimta ko? Ban sani ba ko darasi na gaba kila zan zamu na samu wani bayani wanda zai iya mana wato sketching din iya ina ne unguwanni ko yankunan da harami ya shafa. To in na samu wannan insha Allah kila darasi na gaba zamu faɗi cewa da yanki kaza, bangare kaza da kaza da kaza duk yana cikin haram, amma ba iya masallaci ba. da haka da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace salatun fi masjidil haram hadithin da Imam al-Bukhari ya ruwaito game da falalar sallah fi masjidi makkata wal madina game da yin sallah a masallacin makka da madina hadithi mai lamba ta 1190 da Imam Muslim hadithi na 1394 hadithin Abi Huraira to da aka ambaci masallaci baya nufin hukuncin iya masallaci kawai wannan yayi daidai da fadin Allah ta'ala fala yaqrabul masjidal harama ba'da amim hadha kada su kusanci masallacin harami bayan wannan shekara da Allah ta'ala yake warning ga kafirai to kaga nan fala yaqrabul masjidal harama ba iya masallacin ba yankin didda ya shafi harami kada su kusance shi suratul tauba aya ta 28 wa qawlihi da fadin Allah subhanalladhi asra bi 'abdihi laylan min almasjidil haram ila almasjidil aqsa alladhi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir shi manan da Allah ta'ala yace tsarki ya tabbata ga wanda yayi tafiyar dare da bawansa ko yayi tafiya da bawansa laylan da daddare min almasjidil haram masallacin da ke haram da ke harami daga masallacin da ke harami kaga kenan haram din ba iya masallacin bane shi yasa har yanzu fadadawa duk da ake tayo masallacin duk cikin haram ne ina fata an gane wa minha anna man nazala qariban min makkata yambagi lahu an yanzila fil hilli wa yusalli fil haram wa kadhalika kana ibn umar yasna'u mala yake cewa daga cikin abinda zamu samu na darasi a wannan kissa ta Hudaybiya anna man nazala duk wanda masaukin sa da ya tafi ko aikin haji ko umara sai ya sauka qariban min makkata kusa da makka yambagi yafi kamata lahu gare shi an yanzila fil hilli ya sauka a hillu inda ba harami ba wayusalli in yaso sai ya dinga tattaki yana zuwa yana salla fil haram a area da nan harami ne ma'ana ya kamata a ce duk wanda yaje to ya nemi ƴan unguwanni na kusa na nesa nesa da wajen harami ba ya zo dab da harami ba kamar yadda za ka ce daru tauhid ko kaza mutun gashi ga harami a'a an fi son yafi dacewa da sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam domin annabi da yazo kaga ya sauka ne a wani guri wanda hillu ne gurin amma in ya tashi sallah sai ya shigo cikin yankin haram sai ya sallah to da ka kai ma kenan zai fi dacewa in ka je sai masaukin ka ya zama hillu amma in ka tashi sallah sai ka shigo cikin haram kai sallah yace haka Abdullahi dan Umar radiyallahu anhu yake yi da haka Abdullahi dan Umar saboda koyi da Annabi sallallahu alaihi wasallam da ruko da sunna in ya tashi sai ya sauka a hillu in ya tashi yin sallah kuma masaukin sa yana hillu amma in ya tashi sallah zai shiga cikin haram yayi sallah wa minha daga cikin darasin da wannan kissa ta sulhu Hudaybiya take dauke da shi jawazu ibtida'il imami bi talabis sulhi babu laifi shugaba ya fara neman sulhu shi da kansa idara almaslahata lilmuslimina fi in yaga akwai maslahan muslimi a cikin yin sulhu ga yaki ana yi amma ya fahimci yin sulhu da waɗanda ake yaki da su yafi zama maslaha ga al'umman muslimi to shi da kansa ba wai sai su sun nemi ayi sulhun ba shi da kansa zai iya neman su a zo a zauna a teburin sulhu me yasa saboda ya ga sulhun shi yafi ja ko zai fi kawo wa musulmi maslaha ashe kaga shugaban da ya san shugabanci shine shugaban da kullun abin da yake gabansa abin da yake kallo maslahar al'umma ba maslahar sa ba duk sanda shugaba ya zama maslahar sa ce a farko in ya cin mata in kun yi sa'a ya waiwaita ku kun yi rashin sa'a ba ku samu shugaba ba shugaba kullum maslahar al'umma ce a gabansa duk abinda ba zai zama musu maslaha ba
to ba za ka ga baya haba haba da wannan abin duk abin da ba zai zama maslaha ba zai cire ci cikin policy din sa ya ga wannan policy lalle za a samu kuɗi amma waɗanda yake shugabanta za su sha wahala babu maslaha a tattare da su game da wannan policy da zai gabatar to shugaba yakan yi kokari ya kauce wannan policy duk da a gwamnatance akwai wata maslaha da za a samu amma maslahar mafi yawa ba ta tare da wannan policy sai ya hakura da wannan policy na fata an gane ba duk sanda shugaba ya zamanto bukatunsa muradansa maslahohinsa da waɗanda suke tare da su wannan shine a gaba kai talaka baka cikin waɗanda ake la'akari da maslahar su to kai rashin sa'a shugaba na fata an gane da haka anan in ka kalla annabi sallallahu alaihi wasallam yayi amfani da wannan gaba wa fi qiyami al-mughira ala ra'si bisayfi tsayuwar da mughira bin shu'ba yayi akan annabi sallallahu alaihi wasallam walam takuna adatahu an yuqama ala ra'si wa huwa qa'idun duk da cewa baya cikin al'ada da halayya ta annabi sallallahu alaihi wasallam a tsaya a kansa shi yana zaune amma asulhu hudaybiya sai ga al-mughira bin shu'ba ya tsaya da zararran takobi akan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam kaga kenan ashe tsayuwa da ake yi a bayan shugabanni ko limamai ko wani abu mai kama da haka in akwai wata maslaha ta tsaro da aka tabbatar kaga kenan ba laifi bane Mughira bin Shu'ba ya san Annabi baya san a tsaya a kansa sahabbai duk sun sani cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam baya san yana zaune kuma a zo a tsaya masa aka amma a sulhul Hudaybiya lokacin da Mughira bin Shu'ba ya ga Urwa bin Mas'ud yana magana yanda ya ga dama a gaban Annabi sallallahu alaihi wasallam da aka ya tsaya a kansa dan wata maslaha sai Malik ibn al-Qayyim ya ce sunnatun ashe ita kanta wannan tsayuwar sunna ce yuqtada biha da ake amfani da ita ai koyi da ita inda qudumi ru'usil kuffar lokacin isowar jakadun kafirai lokacin da aka ga jakadun kafirai sun zo to ana iya yin wannan a tsaya a bayan shugaba min izhari al-izzi wal fakhri wa ta'zim al-imam ba dan komai ba sai dan bayyanar da al-izz karfi wal fakhri da daukaka wa ta'zim al-imam da kuma ganin girmama shugaba ana iya yin haka wani sako ne akwai mas'alolin da idan a halin a wani hali suna iya halatta a wani hali ba sa halatta a yanzu yaudara tana da kyau amma ta halatta a yaki ko ta halatta a yaki manzo Allah ya ce al-harbu khud'a ko su saboda haka za ka kamar a irin waɗannan wuraren tsayuwa kan shugaba dan nuna ƙarfi ga wasu sojoji dakka a bayansa a lokacin da kafirai suka zo ko wakilansu suka zo tattaunawa su ga a bayan shugaba akwai wasu dakka kila dauke da makamai dan nuna ƙarfi da girma da kuma ainihin wato girmama shi shugaban da kuma daukaka to wannan maslaha ce ta sa aka yi haka sai malamin yake cewa waha wa laysa hadha min an-naw' al-mazmum irin wannan tsayuwar ba ta cikin irin tsayuwar da aka yi zargi kenan in babu wannan irin wannan maslahar tsayawa akan shugaba yana zaune ya saba da koyarwar musulunci tsayawa akan wani shi yana zaune ya saba da karantarwar musulunci in babu wata maslaha wadda za ta kawar da wannan zargin ya zamanto babu aibu kama annal fakhara ai kai ka san al-fahari wal khuyala da takama fil harbi ayaki laysa min hadha an-naw'i al-madhmum fi ghayrihi baya cikin irin nau'in da ake zargi a wani gurin ba ayaki ba aga musulmi a gurin yakin suna takawa daidai suna wani cika suna wani iznuna izza a wurin yaki abun yabo ne amma an dawo cikin gari Allah baya so inna Allah la yuhibbul farihin la yuhibbu kullu muqtalin fakhur amma da al-fakhru da al-khuyala din a wajen yaki ya halata to kaga wannan ana kallon zarfu zaman da zarful makan ina fata an gane da ga kaman ya dauke takardarsa da alama lokaci yayi ko abinda muka karanta yayi zama daidai Allah ya ba mu lada kuskuren da muka yi ko tuntuban harshe Allah ya gafarta mana fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika wa assalamu alaikum wa rahmatullah amin amin amin.